wasan da aka buga na neman cancantar shiga gasar ce kofin kallon kafa ta duniya na shekara 2018 wanda zai gudana a kasar Rasha a jiya a yankin Amurka kungiyar kallon kafa ta kasar Honduras ta lallata mai dukkan kwallo 3-2 Panama kuwa ta farwaki da kungiyar kallon kafa ta kasar Costa Rica da kwallo 2-1 yayin da Trinidad and Tobago ta samu nasara a kan United States of America da kwallo 2-1 a yanzu haka dai kasashe 22 ne wanda suka fito daga nahiyoyi daban-daban suka samu nasarar samun tikitin cancantar shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na shekara 2018 a cikin kasashe 32 da za su fafata a gasar. Kasashen kuwa su ne akwai kasar kungiyar kwallon kafa ta kasar Brazil wacce ta lashe wannan kofi sau biyar sai kungiyar kwallon kafa ta kasar Germany wacce take rike da wannan kambun a yanzu haka. Akwai kungiyar kwallon kafa ta kasar Argentina sai kasar Belgium da kasar Colombia. Cikin jerin sunayen kasashe akwai kasar Costa Rica da kasar Ingila sai kasar Egypt wanda ta fito daga yankin Afirka akwai kasar Faransa da kasar Iceland akwai kasar Iran da kasar Japan sai kasar Mexico sai Nigeria wanda suke wakiltar kasar Afirka akwai kungiyar kwallon kafa ta kasar Panama sai Poland da kasar Portugal akwai Saudi Arabia da kasar Serbia akwai kungiyar kwallon kafa ta kasar South Korea da kasar Spain da kuma kungiyar kwallon kafa ta kasar Uruguay a inda ake tsammanin kasashe goma nan gaba wanda za su cika jimillar kasashe 32 cin da za su fafata a gasar kamar yadda doka ta tanadar. A ɗaya bangaren kwara watanni na nuni da cewa dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ɗin kasar Senegal Sadio Mane ɗan shekara 25 da haihuwa zai tafi jinyar mako 6 sakamakon raunin da dan wasan ya samu a kafarsa a wasan da kafarsa ta Senegal ta yi da ta kwarata ta Cape Verde a gasar a wasannin neman tikitin shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na shekara 2018 wanda suka yi a ranar Asabar da ta gabata 7 ga watan 10 na shekara 2017 inda ita kungiyar kwallon kafa ta kasar Senegal din ta bi kan da har gida ta lallasa ta kwallo 2 da nema dan wasan dai an canje shi na cikin mintuna na 85 da fara wasa inda ake saura minti 5 a karkara wasa sakamakon raunin da dan wasan ya samu don haka dan wasan ba zai samu damar fafatawa a wasan da kungiyar sa ta Liverpool za ta yi da kwararta ta Manchester United ba a ranar Asabar 14 ga watan 10 na shekara 2017 a wasan Premier League na bana mako na 9 haka kuma dan wasan ba zai samu damar gwamzawa a wasan da kasarsa ta Senegal za ta yi da kasar South Africa ba a gasar neman cancantar shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na shekara 2018 a wasan Rukun Ninja. A yanzu haka dai dan wasan yana da kwallo 3 ne a wasa 5 da ya fafata a kungiyar kwallon kafa ta Liverpool na gasar Premier League na kasar Ingila. Haka kuma kungiyarsa ta kasar Senegal ita take jan Rukun Ninja a gasar na neman shiga cancantar na neman shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya inda take mataki na 1 da maki 8 a wannan rukuni na dadin. Iya abin da ya sa waka kenan daga nan dandalin biyo ya ci gaba da sauraron huta lafiya.